Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhajan hankali. A yau ranar Talata 4 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa wasu da ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram ne. Sun kai hari sun kashe mutum 4 tare da satar kayan abinci a wani ƙauyen karamar hukumar Chibok. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun Jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sojojin Ukraine sun saki samun nasara jiya Litini a yankin Kherson da ke kudancin kasar, wadda ta zama ƙari kan nasarar da suka yi a gabashin kasar cikin 'yan kwanakin nan, yayin da suke daɗa dannawa wajen mayar da martani ga sojojin Rasha suna ta sake ƙwato yankunan ƙasa da sojojin Rasha suka ƙwace tun da farko a wannan mamaya da suka kwashe watanni 7 suna yi. Jami'an da Rasha suka ɗora a yankin Kherson sun tabbatar cewa sojojin Ukraine sun sake kama wasu yankuna, a yayin da kuma ita kanta ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da hakan da cewa tare da taimakon tankunan yaƙi masu inganci, sojojin Ukraine sun kutsa har can cikin yankunan da muka tsare. A halin da ake ciki kuma, ana kyautata zaton tallafin kayan tabbatar da tsaro da gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden za ta tura ma ƙasar Ukraine nan gaba, zai kunshi ingantattun kunamun harbu, rokokin atulare, samfurin HIMARS, albarusai, bamabamai da kuma motoci masu juran nakiya, abinda wasu majiyoyi biyu da aka masu bayani game da tallafin na dala miliyan 625 suka gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan jiya Litini. Tallafin wanda mai yiwuwa a sanar yau dinnan Talata shine dauki na farko da za a kai ma Ukraine tun bayan shelar da Rasha ta yi kwanan nan ta haɗe wasu yankunan ƙasa, da kuma karo na biyu na umarnin shugaban ƙasa na tilasta mutane shiga soja tun bayan da Ukraine ta yi gagarumar nasara a fagen daga a tsakiyar watan jiya. A karan farko, shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei jiya Litini ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar nan, wadda rabon a yi mai girma irin ta a ƙasar tun shekaru da dama. Yana mai yin Allah wadai da abin da ya kira bore, sannan ya zargi Amurka da Isra'ila da shirya zanga-zangar. Tashin hankalin wanda ya biyo bayan mutuwar wata budurwa a hannun 'yan sandan tabbatar da ɗa'a na ta yaduwa a faɗin ƙasar a cikin mako na uku, duk wada ƙoƙarin gwamnati na murƙushe shi. Jiya Litini ma Iran ta rufe wata fitacciyar jami'ar fasaha, biyo bayan fafatawar da aka kwashe sa'o'i ana yi tsakanin ɗalibai da 'yan sanda, al'amarin da ya maida jami'ar wani fagen dagar masu zanga-zangar wanda ya kai ga kama ɗaruruwan matasa.
Nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wasu 'yan bindiga da ake kyauta zaton 'yan Boko Haram ne suka kaiwa wani ƙauyen Chibok hari tare da kashe mutum 4 da kuma sace kayan abinci. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu ya haɗo mana.
Wasu mayaga da ake kyautar da sun yayan kungiyar Boko Haram ko ISWAP ta kace sun kai hari kan wani ƙauye da ke karamar hukumar Chibok a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya, wanda har suka yi sanadiyar mutuwar mutane 4 da kuma ɓarnata dukiyoyi. Karamar hukumar Chibok ne na fuskantar hare-haren yayan kungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP ta kace, da bincike ke nuna rawa wannan shine hari na 20 da aka kai hukumance cikin wannan shekara. Garin Chibok dai ya yi ƙaurin suna wajen hare-haren yayan kungiyar Boko Haram a tun fiye da shekaru 8 suka gabata, sakamakon sace in matan nan 'yan makaranta na garin Chibok da hukumomin sojan Najeriya ke ci gaba da ceto wasunsu. Wannan ƙauye dai mai tazan kilomita 7 daga harkotan karamar hukumar Chibok ɗin sun bakunci wannan ƙauye ne cikin dare, da aka ce sun zo sun kwashe kayan abinci kuma suka kashe mutane 4 sannan suka kona wasu gidaje. Hukumomin tsaron jihar dai sun ce sun samu wannan labari don ƙoƙarin ganin cewa sun kame waɗannan mutane suka aikata wannan aika-aika. Wani rabar ya ga yarkawa shine tsohon shugaban karamar hukumar Chibok din ya kuma shaida mun ta wayar ho game da wannan hari kamar haka.
An kashe mutane kudu sun kone shaguna da gidaje sun tafi da wasu kayayyaki haka. Sun diba abinci
da biyaji
amma mutane kan kai mutane kudu ne kuma kasan din kauye ne to kasan duhuwa yana kusa da gidaje da sun samu sun yi escape da
yi sunan kauye din
tsalan
akwai sojoji a wurin ne
babu sojoji ai a cikin Chibok ne kawai da jefin kautu gari ne in ba haka ba babu sojoji ai a kauye ka
to duka mu wannan hali kuke ciki a kauyen Chibok din
haka zalika wani da bai sau ambaci sunansa ba ya shaida min abin da ya wakana cikin wannan kauye kamar haka.
Ya faru da tsoro koko ne shaje da kuma shaguna da mota
mutane hudu sun suka kashe ko kamar da karfe nawa suka zo
tsoro at least kamar by 3
okay da kafa ne suka zo ko kan babura ne ko moza
ko aje su sai kuna sallake
kogi
sai suka shiga.
Akwai kogi a kusa da wurin?
Akwai wani dan kogi kusa da wurin. Su aje sai suka sallake suka shiga.
Akwai gidaje da suka gona haka?
Akwai.
Mutane kuma sun kashe mata ne ko maza?
Akwai maza guda uku da mace daya.
Ana dai ci gaba da zaman tsatsara a kauyukan da ke kewaye da harkokin karamar hukumar Chibok din. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gai da Haruna Dauda Biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Gani yadda ake ci gaba da samun sabani tsakanin shugabannin addinai a bangare guda da kuma hukumomin gwamnati a ɗaya bangaren akan batun tsarin iyali ko tazara a haihuwa. Yasa kungiyar hada kan malaman addinan musulunci da Kirista ta Sider ta yi zama da su a birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar don sake duba batun na tazarar iyali. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Baku ya turo rahoton inda ya fara da jin karin bayani daga jagoran taron Sheikh Umar Mamman Bashir wanda ya ce
abu ne sananne akan cewa a Nijar an samu mace-mace na uwaye mata da na yara wanda yake kawo aluba mai girma game da rirtsa da mata suke samun kansu da su ko kuma marasa lafiya da haka aka ba mu daukin wannan kuma muka zo don mu ka gudun mu wannan
taron ya wakana a garin birnin Kwanni kuma ya sa malumma addinan yin kai guda game da amincewa da maganar tsarin iyali ko da yake sun yi fatali da maganar kayyade iyali
Muhammadu dan wazifa da musulmi da Kirista kowane ga abin da ya dogara akai ne shi ba a hana matarka tana rurutsa marmakon a ce dana ciki dana waje kenan sai aka ce ai Allah da kansa ya ce ana iya a shayar da da nono shekara guda biyu cikakku ga wanda ya nuhi kenan ya kai wannan lokaci da shayar da nono to wannan shine mun kai ittifaki da malamai da su wajen kristoci duka an kai baki guda amma a ce a bakin da ɗaya zaka haihuwa ko da biyu zaka haihuwa a dai kayyade maka wannan muka ce mu yarda ba dama musulunci bai yarda
sunana Professor Abubakar Musa daga kasin Iglesia Assembly of the Nigeria abinda aka haba da karfi gare shi shine tazara na iyali to tazara na iyali kuma abu ne wanda ke da muhimmanci domin yana kawo taimako zuwa ga uwa zuwa ga yaron zuwa ga kuma uban mun dan tattauna bisa ga kasancen kaidar iyali wannan kaidar iyali bisa da maganar Ubangiji a bangaren mun kristanci Ubangiji Allah ya ce mu haifafa mu cika duniya
kasancewa ana yawan samun sabani game da maganar ta tsarin iyali tsakanin hukumomin kasar da malumma addinan yasa hukumomi ke ci gaba da bambanta zare da abawa akan wannan zancen kamar yanda mai kula da sha'anin sadarwa a hukumar babbar asibitin birnin Kwanni Asuman Abdulmumin Yemini karin bayani
mai hon nan bata huta ba ta sabke ta aiki ta gaji tana sabke an dauko an dada mata kaga kenan abin nan da ya shigo cikin yanayi wanda ba irin wanda ake bukata ba tunda ya shigo cikin wuri da ya gaji mace kan kanta gangar jiki ta gaji ba mu ce ba a ka'ide ba sai yaro biyu sai yaro uku a'a batun tsare mun kai
kasancewa maganar ta fi shafuwar diya mata wata malamar asibiti ta yi mini bayanin muhimmancin tsarin iyali wa diya matan
sunana madan Ibrahim Nafisa Sajfam na likita babba a shirin Kwanni tsarin iyali ana nihin mana a sa sarari tsakanin aihuwa da aihuwa farawa da bisa kan ita uwar ma da kanta take dukar ciki kenan ciki wata tara akwai wuya ko saboda haka an Allah ya sirke macen nan lahiya ake so doki maganin hutu
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shike jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Wannan commission da aka kaddamar tana buƙatar gyara.
Batun aiki daga Jabilamba zuwa Belail wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba.
Sai an shiga motoci so bakwai, ka shiga kwale-kwale so bakwai. Hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa ɗaya da rabi ana awa takwas.
So wannan shi ya ƙara tunzura mu ma, don haka nan muka kai petition na kaiwa Senate President da kuma shi Chairman Senate on Public Petition.
Al'ummar yankin Arewa maso gabacin Najeriya kenan game da makomar aikace-aikacen sabuwar hukumar raya yankin da gwamnatin Najeriya ta samar.
Mulkin kai ba san kai ne ba. Ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, ƴancin bai tsina na komai ba.
Madalla. Masu saurare, wakilai a Majalisar Dokokin Najeriya irin su Sanata Ali Njime sun kwashe shekara da shekaru suna fafutukar samar da wani ƙudurin doka da zai kafa hukumar raya lardin Arewa maso gabacin Najeriya. Wadda ya kunshi jihohin Borno da Yobe da Gombe da Adamawa da Bauchi da kuma Taraba. A ganda ya biyo bayan yadda wannan yanki ya fuskanci koma baya ta bangarori da dama sanadiyar tarzomar mayakan Boko Haramun a shekarun baya. Bayan amincewa da kudurin dokar kafa wannan hukuma wadda aka yi wa lakabi da Northeast Development Commission, wato NDEC a takaice, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan kudirin dokar. Daga bisani ya nadawa hukumar shugabanni kuma gwamnati bisa sahalewar Majalisar Dokokin Najeriya ta zuba mata maƙudan biliyoyin naira domin fara aikin raya ƙasa ga dangadan. Aikin hanyoyin mota da gadoji da samar da cibiyoyin kiwon lafiya da ilimi da samar da ruwan sha mai tsafta na daga cikin ayyukan da aka rataya a wuyan wannan hukuma. A wani mataki na tallafawa gwamnatocin jihohin wannan yanki domin farfadowa tare da tada komatsar lardin na Arewa maso gabacin Najeriya saboda kalubalen da ya fuskanta na hare-haren mayakan Boko Haramun. Aikin gina wasu gadoji guda bakwai akan hanyar Madagali zuwa Mincika da kuma sabunta ita wannan hanya da ke jihar Adamawa na cikin misalan kwangiloli da wannan hukuma ta bayar kusan shekaru uku da suka shuɗe. Sai dai tafiyar hawainiya da waɗannan aikace-aikace ke yi ya fara jefa shakku a zukatan al'ummar jihar ta Adamawa dangane da wannan hukuma ta NEDC wadda aka yi wa shalkwata a birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Kaltume Ali Musa. Da farko zan gode ma Allah, kuma zan gode wa wannan gwamnati na Baba Buhari yadda ya yi ruwa ya yi tsaki gurin ganin ya kaddamar da wannan commission domin mu samu sauƙin rayuwa mu mutane na North East saboda irin hali da muka tsinci kanmu a ciki. To amma a gaskiya wannan commission da aka kaddamar tana buƙatar gyara, saboda inda muka je muka ganta a gaskiya tamkar gida ne wanda babu uba a cikinsa. Kuma duk gida da aka ce babu uba a ciki, kaga wannan gida zai zama babu tarbiya, babu principle, kuma babu wata direction. To bisa ga wannan abun da muka gani ne ya dan tada mana da hankali, yasa muka ci to bari mu kawo kukanmu gurin federal government ko za ta taimaka mana kokarin ganin an yi gyara.
Ni mai magana sunana Pastor Harrison Abednego, former deputy leader na Gire a Legislative Council. Batun aiki daga Jabilamba zuwa Belail wannan aikin ba aiwatar da shi tukuna ba. Ta gefen su Micika da su Madagali a can kwanan baya dai an dan taba ayyukan din. Problem da ake samu shi ne aiki za a iya ba da shi, quality da an bayar a yi aiki da shi ba a cika amfani da shi. To maganar hanyar Madagali da su Micika mu da mun san an dan fara wani abu a gujin, amma ba kayatar kamar da muke zato a yi wannan aikin domin al'umma su amfana daga gujin ba. Na hanyar Jabilamba zuwa Belail kuma ban ga wani aikin da aka yi a gujin ba.
Daga cikin manyan gadojin da aka ce hukumar ta NEDC ta bada kwangilar sake gina su kuma aka yi watsi da aikin, akwai gadar Kuzumin da ta wuro Gayandi wadda mayakan Boko Haram suka lalata a shekarun baya.
Sunana Anatu Solomon daga jihar Adamawa State. Gadon jabinon ba zuwa Bele gadoji guda bakwai wanda muka ji aka ce federal government sun release kudi din ayi wayannan gada. Gadojin nan ba wanda aka yi ko daya, talakoki suna kuka suna wahala. Da aka shiga moto so bakwai, da aka shiga kule-kule so bakwai. Hanyar da ya kamata za a bi a cikin awa daya da rabi ana awa takwas kafin ka iso gunda zaka iso har yaushe. A cikin wayannan tafiyan da ake tafiya hanya ba kiwo ga gada ba kiwo a shiga ruwa a sallaka da kai ayi wayansu wahaloli ana rasa rayuka marasa lafiya mata masu juna biyu ya kanana ana rasa yaruka a wayannan hanyoyi muna kuka ga federal government su zo su taimaka mana. An yi dayan gadan da aka yi nan mutane suna wahala wannan guraren nan wancan kuma yana nan a santan Boko Haram wayanda in ba dalilin sojoji da police ba mu ana tare da kidnappers ana tare da barayi amma dalilin wayannan jama'an tsaron da aka ajiya gurin suna dan taimaka su tallake da mutane a tallaka da kai a tallaka da motonka rai kaman zaka iya kace ranka karki a hannunka ina ba zai yiwu ba. Ana wahala muna kuka ga federal government ku zo ku duba wayannan ayyuka din aka ce an yi su a zo a gani yayi ayyukan suke.
Yanzu aka dai guda daga cikin kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari a jihar Adamawa sun rubuta wasikar korafi ga majalisar dokoki ta kasa dangane da wannan batu. A da aka ce mu
duka dan soshi ya inganta kasa ta tarar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Madalla masu ware la'akari da cewa majalisar dokokin Najeriya ita ce ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafar wannan hukuma ta NEDC. Yanzu haka guda daga cikin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a jihar Adamawa sun rubuta takardar korafi ga zauren majalisar tare da nuna rashin gamsuwa da kamun ludayin wannan hukuma.
Sunana Honorable Abubakar Ibrahim Gombe, ni ne shugaban kungiya na NECA, Northeast Development Commission. A gaskiya akwai matsaloli suna tafiya. An bar lauje cikin naɗi tsakani da Allah abubuwan suna zarce gona da iri. Mu ƴan adama ba mu san menene gajiyar ko moriyar wannan commission din ma a gaskiya mu da aka yi ban san wasu jahohin bai Allah ko suna ci gaba. Sun nuna mana akwai gadoji da suke yi na tsakanin Madagali da Mincika wanda kuma babu komi da ake a wannan wajen wanda aka yi ma gadan kuzub ne aka yi guda ɗaya. Wanda shi ma ba wai wani gada ne mai kwari ba wanda za a ce federal government ne ta yi shi. Gadoji guda takwas ne daga jabi lamba zuwa Benin kuma guda bakwai daga ciki gaba ɗaya karyayyu ne ba abin da ake yi mun je du mun zagaya mun gansu. So wannan shi ya ƙara tunzura mu ma ka don haka nan muka yi hotuna kuma sannan muka yi petition muka rubuta complaint ɗinmu muka kai wa PCC nan a fadar jiha Ajineta muka sake rubuto kuma wani complaint ɗin na kai wa Senate President kuma shi Chairman Senate on Public Petition haka kuma Speaker da kuma Chairman Committee House of Representative on Public Petition shi duk mun kai mishi sannan mun kai National Human Rights Commission tsakani da Allah wanda office ne da ya kamata an ce development wanda kuma an yi ta ne dan ta dan kawar mana radadi da kuma ci gaba ta kawo mana shi da kuma bunƙasa tattalin wani arzikin mu da sauransu abubuwa na tallafi wanda ko dai ba mu gani a ciki babu abu guda daya waɗanda za su yi su tabbatar mana shi cewa sun yi shi.
To dangana da wannan batu abokin aiki Salisu Lado Garba ya nemi jin ta bakin shugabannin wannan hukuma ta NEDC amma sun ki cewa ofam har ma kakakin hukumar wata mai suna Naomi Chibok ta ce da shi ya leka shafin su na internet akwai bayanai dalla-dalla dangane da aikace-aikacen hukumar. To amma koda wakilin namu ya leka wancan shafi nasu na internet bai ga komai ba dangane da abin da ya shafi waɗancan aikace-aikace da ake korafi a kansu. Masaurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Lado Garba, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka, ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutananta, kosassu babu tsiraraita.
Gagayi da Muhammad Ibrahim Kwali. Yanzu kuma lokaci da Salim Murbarma zai shi kawo mana sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa ɗalibai da malaman makarantun boko a matakin firamare da sakandaren Jamhuriyar Nijar sun koma ajin karatu a jiya Litinin 3 ga watan Oktoba, bayan shafe watanni uku na hutun ƙarshen shekara. Da yake jawabi a jajibirin wannan rana, ministan ilimi Professor Ibrahim Natatu ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar ta ware dubban miliyoyin sefa domin gina ɗakunan karatu a ci gaba da yunkurin maye guraben ɗakunan zana a ƙasar. Jaridar ta ce ɗalibai miliyan 4 na makarantun gwamnati da masu zaman kansu ne aka yi wa rajista a bana, yayin da aka tanadi malamai sama da 100,000. Jaridar Le Horizon na cewa wasu ƙasashe aminan Nijar sun amince su tallafa wa ƙasar domin inganta sha'anin ilimi, kamar yadda suka sanar a yayin wani taron masu hannu da shuni wanda shugaba Muhammad Bazoum ya jagoranta dabara da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Jaridar ta ce a yayin wannan zama, bankin Badiya ya yi alkawalin gina makarantu 100 na kwanan 'yan mata, yayin da ƙasar Saudiya ta bayyana shirin gina irin waɗannan makarantu 40. Sai ƙasar Luxembourg da ta bada sanarwar warewa ƙasar ta Nijar miliyan 10,000 na sefa, waɗanda za a yi amfani da su wajen gina makarantun kwana na 'yan mata da nufin bunƙasa sha'anin ilimi a yankunan karkara. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce a yayin da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara zamanta domin nazarin kasafin shekarar 2023, kakakin majalisar ya buƙaci wakilan al'umma su yi nazari akan kasafin shekarar da muke ciki domin tantance mizanin abubuwan da aka aiwatar a ƙarƙashin wannan kasafi, ta yadda za su fahimci idan an cimma ƙudurorin da aka tsara ko aka san haka. Jaridar ta ce Sani Umaru ya gaya wa takwarorinsa 'yan majalisa cewa binciken kasafin da ya gabata wata hanya ce da za ta ba su damar gano abin yi a yayin zaman nazarin kasafin shekarar da ke tafe, musamman abin da ya shafi kudaden da aka yi hasashen za su shiga aljihun gwamnati a shekarar 2022. Mu karkare da jaridar Air Info, wacce yake cewa hukumomin Agadez sun karrama jami'an 'yan sanda da lambobin yabo saboda abin da suka kira jajircewarsu akan maganar tsaro. Jaridar ta ambato magajin garin Agadez Abdulrahman Turawa a yayin bikin da aka shirya takanas, yana cewa tsayin dakar da 'yan sanda suka yi a kwanakin baya, wato lokacin da aka yi fama da barazanar tsaro, yasa a yau jama'ar birnin Agadez ke barci hankali kwance, saboda haka dole ne a yabawa jami'ai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Agai da Malam Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Tosar filu, sojojin Ukraine sun sake samun nasara jiya Litinin a yankin Kasan da ke kudancin ƙasar, bayan nasarorin da suka yi a gabashi a fafatawarsu da Rasha. Amurka za ta tura ma Ukraine wani ƙarin tallafin kayan aikin soji wanda ya kai dala miliyan 625. Sannan a karan farko, shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei jiya Litinin ya fito fili ya mayar da martani kan zanga-zangar da ake yi a sassan ƙasar, yana mai zargin Amurka da Isra'ila da ingizawa.
Masu raro, a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com, har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba, daita na gabatarwa sai Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.